ƙwallon kafa ta Asun ta yi wa jarar da kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan a gasar cin kofin European League, wato gasar cin kofin ƙasar da karu nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan zagaye na 16 karo na biyu. Asun ta samu nasarar doke AC Milan ne da ƙwallo 3-1 a karawar su ta biyu, inda a karawar su ta farko Asun ta doke ta a gidanta da ƙwallo 2 da neman hakan ya bata damar samun ƙwallaye 5, ita AC Milan tana da 1. Victoria Pezon kuwa ta samu nasara akan kungiyar ƙwallon kafa ta Sporting ne da ƙwallo 2-1, sai dai hakan bai bata damar zuwa zagayen kafa ba don tuni kungiyar ƙwallon kafa ta Sporting a gidanta ta sha ƙwallo 2 da nema ƙwallo 1 da ta sa a gidan kungiyar ƙwallon kafa ta Victoria Pezon ya bata damar samun ƙwallaye 3-2, don haka Sporting ta samu zuwa zagayen kafa. Ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta Zenit sun tashi tanjaras 1-1 tsakanin su da kungiyar ƙwallon kafa ta RB Leipzig din karawar su ta farko ta doke ta da ƙwallo 2-1, wannan ya bada dama kungiyar ta RB Leipzig na kasar Jamus suke da ƙwallo 3, ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Zenit tana da ƙwallo 2. Atletico Bilbao kuwa ta sha kashi ne a hannun Marseille da ƙwallo 2-1, wanda a karawar su ta farko hakan ta faru, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Marseille din ta doke ta ƙwallo 3-1, hakan ya bata damar ƙwallaye 5, ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Bilbao na kasar Spain tana da 2. Kungiyar ƙwallon kafa ta Dynamo Kiev kuwa ta samu ta sha kashi a hannun Lazio ne da ƙwallo 2-0, inda a gidan Lazio aka tashi tanjaras 2-2, hakan ya bada damar Lazio tana da ƙwallaye 4, ita kungiyar ƙwallon kafa ta Dynamo Kiev tana da 2, don haka Lazio ta samu zuwa zagayen wasannin gaba. Kungiyar ƙwallon kafa ta Lokomotiv Moscow kuwa ta sha kashi ne a hannun kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid da ƙwallaye 5-1, wannan shine ya bada damar kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid din zuwa zagayen gaba, inda a karawa farko ta doke ta 3-0 nema ya bata jimillan ƙwallaye 8-1. Kungiyar ƙwallon kafa ta Salzburg kuwa sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Borussia Dortmund, sai dai tun a gidan kungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund Salzburg ta doke ta ƙwallo 2-1, hakan ya bata damar zuwa wasan zagayen gaba. Kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon kuwa da kasar Faransa ta sha kashi a hannun CSK Moscow da ƙwallo 3-2, sai dai a gidan kungiyar ƙwallon kafa ta CSK Moscow Lyon ta doke ta ƙwallo 1 mai ban kawai, amma wannan bai bada dama wa kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon din haurawa ba, domin an tashi a wasan kimanin ko kuma jimillan ƙwallaye 3-3 kenan. Sai dai ita CSK Moscow na kasar Rasha ta samu nasara, domin ta jefa ƙwallaye har guda 3 ne a gidan kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon, ita kuwa Lyon 1 ne tak ta jefa a gidan kungiyar ƙwallon kafa ta CSK Moscow, don haka CSK Moscow ta samu zagayen gaba. A yau din kuma an fito jadawalin gasar cin kofin na zakarun nahiyar Turai da kuma na European League, kamar haka: kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona a wasan kusur na ƙarshe za su haɗu da kungiyar ƙwallon kafa ta AS Roma, ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich na kasar Jamus, sai Juventus ta kara da kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool kuwa za su fafata da takwarorin su ne Manchester City na kasar Ingila. Za a buga wasan ne ranar 3 ga watan Afrilun 2018 a wasan farko, wasa na biyu kuwa za a buga shi ne a wasa din biyu kuwa za a buga shi ne a ranar 10 ga watan Afrilu na shekara 2018 din. Haka a bangaren European League din an fidda jadawali kamar haka, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Lazio za su fafata da Celta, kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid kuwa suna tare da Sporting, Arsenal za su karɓi bakuncin CSK Moscow, sai kungiyar ƙwallon kafa ta RB Leipzig na kasar Jamus su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Marseille, su kuma za a buga wasan ne ranar 5 ga watan Afrilu, da a sake dawowa bugawa a wasan zagaye na biyu a ranar 12 ga watan Afrilu da muke ciki na 2018. Har ila yau, a yau za a fafata a wasannin league na nahiyoyi daban-daban, inda za mu fara da nahiyar kasar, inda za mu fara da kasar Spain, a kasar Spain din bangaren La Liga mako na 28 a yau za a buga wasa ɗaya tilo, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Leventus za su karɓi bakuncin Eibar da misalin ƙarfe 9 na dare agogon Najeriya. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa an wasan mako na 27 kungiyar ƙwallon kafa ta Freiburg suna tare da Stuttgart da misalin ƙarfe 8:30 na yammaci. Faransa League 1 na kasar Faransa mako na 30 kungiyar ƙwallon kafa ta Monaco da misalin ƙarfe 9 saura kwata na dare za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Lille. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi, huta lafiya.